Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba Yakubu Kiri An gano gawar wakin akalla mutane 15 yayin da ba a san inda wasu mutane sama da 100 suke ba a jiya Asabar a wata gagarumin zaizayen kasa bisa wani tsauni da ya rufe kauyen Jimo a cikin lardin Sichuan na kasar China a cewar hukumomin kasar Karaman hukumar yankin ta fitar da wata sanarwa tace tana gudanar da ayyukan ceto na wannan babban bala'i na zaizayen kasa wanda ya janyo tarkacin da ya rufe sama da gidaje 60 Jama'ai sun ce sama da mutane 3,000 ne suke ayyukan ceton da suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula a kokarin gano inda mutane suka shiga kuma suna aiki gadangadan wurin neman mutane karkashin muraguzai don ceto su Ma'aikatar ceton da mazauna yankin sun yi amfani da igiyoyi a kokarin janye wani makekin dutse a yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin su sunsuno inda mutane suke karkashin duwatsu hukumomi sun ce ruwan sama ne ya janyo wannan zaizayen kasar kuma ya janyo tarkacin laka da duwatsu suka toshe wato wani hanya zuwa wani kogi na kilomita 2 da kuma wani bangare na wata babban hanya mai tsawon kilomita 1.6 a cewar jami'ar yankin Hukumomi a Saudiya sun ce sun yi kokarin wargaza wani shirin kai hari da ke auna babban masallacin Ka'aba a lokacin da musulmi ke shirin bukukuwan sallah wani mutumin da ke niyyar kai wannan harin a dakin Allah mai tsarki ya tarwatsa kansa a cikin Makka a lokacin wata musayar wuta da 'yan sanda a cewar ministan harkokin cikin gidan Saudiya an kama mutane 5 ciki har da wata mace a wasu samame da 'yan sandan suka kai a wasu wurare cikin Makka da kuma yankin bakin tekun Bahar Maliya da ke Jidda mutane 5 da aka kama ana sa ran suna cikin kungiyar 'yan bindigan sai dai babu wata kalma da ke nuna kungiyar da dan kunar bakin waken wanda ya tarwasa kansa a ranar Juma'a yake da alaka da ita hukumomin Saudiya sun daina kiran sunan kungiyar ISIS a matsayin mai shirya mata ta'addanci sai dai ita ISIS din tana da wata dadaddiyar kiyayya da masarautar Saudiya kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na Saudiya Major General Mansur Al-Turki ya shaidawa talbijin kasar ta Al-Arabiya talbishin cewar lamarin da ya faru a Makka ba shine yunkurin wato harin ta'addanci na farko wanda jami'an tsaron kasar suka hana aukuwarsa ba a cikin wannan lokaci amma ya ce suna kyautar zaton dai wannan shine zai zama ƙarshe musamman ma wurin auna babban masallacin harami a wata sabuwa kuma kasar Saudiya ta taimakawa asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya na UNICEF da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO don yaki da kwalara a kasar Yemen wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan taimakon jin kai Mr. Stephen O'Brien ya faɗa a jiya Asabar cewar mutanen da ake zaton sun kamu da kwalara a Yemen sun haura 200,000 a wannan mako Daraktan asusun UNICEF Anthony Lake da shugaban WHO Margaret Chan sun faɗa a wata sanarwa cewa suna huskantar barkewar cutar kwalara mafi tsanani a duniya inda ake samu akalla mutane 5,000 suna kamuwa da cutar a kowace rana ta Allah O'Brien ya ce taɓarɓarewar taimakon agaji a ƙasar Yemen kimanin shekaru 2 da suka wuce inda mutane sama da miliyan 6 suke fama da yunwa da mace-mace 1,300 shine ya haifar da ɓarkewar wannan cutar kwarara mai tsanani. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kakakin sojin Pakistani ya faɗa a jiya Asabar cewar sojojin ƙasar sun tsaurara matakan tsaro wurin kula da kan iyakan ƙasar da Afghanistan bayan da ƴan ta'adda suka kai hare-hare a wasu manyan biranen Pakistan guda uku da suka haɗa da Quetta da Parshina da kuma Karachi a shekaran jiya Juma'a. Major Asif Ghafur ya ce an bi daddakin wannan harin kuma an gano daga tungar ƴan tawaye ne a Afghanistan. Bugu da ƙari, ma'aikatar sojin Pakistan ta ce ta gudanar da wani shirin yaƙi da ta'addanci a wani samame da ta kai cikin dare a garin Peshawar, inda ta kashe ƴan ta'adda uku ta kama goma sha biyu da ake zaton su da ta'addanci.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma gajin Mai Ali da shiri na musamman domin wannan rana ta sallah. Ayi sauraro lafiya.
Ma sauraro, yau fa take sallah.
अब तो कुछ है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम
है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना
कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम
जमा अस्सलाम वालेकुम yaya aka ji da hidimomin sallah din Mai Ali ke farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka kashi na biyu kamar yadda muka yi alƙawari. Da yake mutanen New York sun cika wannan zaure domin gabatar da gaishe-gaishen su ta sallah, bari mu koma gefe guda. Malamai gare ku.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Babu Jiji daga nan Bismarck, jihar North Dakota nan Amurka. Ina miƙa gaisuwan sallah zuwa ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, da fatan Allah ya ba shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya, ci gaba da aikin gyara mana Najeriya, da kuma Allah ya sa ya cika alƙawarin mana hanyar mararban baƙisa zuwa Abon a Taraba Najeriya. Wannan alƙawari da aka mana Allah ya sa ya cika. Ina kuma miƙa gaisuwan sallah zuwa ga da taziya zuwa ga iyalan Alhaji Ahmadu Cancanji, da fatan Allah ya gafarta masa, da kuma Allah ya sa ayyukansa na alheri su tadda shi a inda yake. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Ali Ahmed, da Alhaji Dancin da Atakum, da Alhaji mai jama'a DJ Atakum, da Alhaji Dan Asabi Tuga, da Alhaji Mamman Tela, da sauran jama'a mutanen Takum gaba ɗaya. Na miƙa gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Sani Galadima a Guroje, da Alhaji Hamisu, da Alhaji Rabi'u, da Alhaji Sahabu Muhammad a Madaga, da Dr. Gidado Muhammad. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Unkul Umar Sharif Abdullahi, Babangida Abdullahi, Shehu Umar Bashir, da Alhaji Nasir Ba'isa, da Imam Mukhtar Imam Ba'isa, da Jakiri Jackson, da Dan Ba'isa Minista, da duk mutanen garin Ba'isa. Sai kuma Alhaji Bala Muhammad Kiliya Joe Black a Ba'isa, da Awal Ali Ahmed, da Faisal Ahmed, da Abdul Rashid Ahmed, da Salisu Alego, da Bala Nura Mutu Sima. Sai gaisuwan sallah zuwa ga Musa Mijo, da Garba Bayani, da Alhaji Isa Zuntu, da Alhaji Sadan Tango, da Alhaji Ibrahim Salim Ekondo, da kuma gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Umar Joe Black a Ba'isa, da sauran jama'a gaba ɗaya, da mutanen garin Tako, mutanen garin Ba'isa, mutanen garin Madaga, mutanen garin Mambila, da mutanen garin Kaduna, da sauran jama'a baki ɗaya. Allah ya sa yin sallah lafiya. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita.
Amin, nagode.
Yawa to.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na farko muna mun Allah godiya da ya gwada mana wanga wata da girma kuma mai amfani. Zan muna musu godiya kuma da irin nimomin da ya muna. Na farko dai gaisuwa na zuwa ga iyaye na a Sankwato, iyaye da kakanni, yan waye duk baki daya. Na musu barka da shan ruwa da kuma barka da sallah. Na biyu kuma ina gaida yan waye da iyaye ni duka a Kumasi Ghana. Na farko zuwa ga wana Alhaji Usman miji Umma Galadima, da shi da matansa da ƴaƴansa duk baki daya. Ina musu barka da shan ruwa da kuma barka da sallah. Na biyu zuwa ga yayata Hajiya Aishatu Muhammad da ƴan wayenta da suke Kumashin duk baki daya. Na mu ƴan waye na wurin mazanta da sauransu, da diyoyi da jikoki duk baki daya. Ina musu barka da sallah. Baya ga ita wannan kuma zuwa ga yayata Ajiya Adiza ta kuma Muhammad, ta kuma da ƴaƴanta da mazan da mijinta da duk baki daya. Ina musu barka da sallah da kuma barka da shan ruwa. Sannan kuma da Hajiya Saudatu Muhammad, da kuma da mijinta Muhammad Bashir, da ƴaƴansu da sauran ƴan waye duk baki daya. A ƙarshe kuma gaisuwa zuwa ga masarautan Kumashi Zango baki daya, sarkin Zangon Allah shi bashi lafiya, da sauran mutanen nasa duk baki, kuma Allah ya taimake su riko da irin hidiman da suke ciki suke yi a Kumashin Zangon baki daya. Sannan da ƙarshe kuma zuwa sauran sarakan kabilu duka, ina musu barka da shan ruwa kuma da barka da sallah. Muna ma Allah godiya, muna fatan Allah kuma ya kai mu sabon shekara kuma mai ta muna duk baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To ka faɗi sunanka ko?
To ni ne naku Alhaji Ibrahim Muhammad miji Umma Kanin Galadima a nan Kuma na Kumashi.
To Allah ya maimaita mana.
Amin, 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 amin.
Okay, assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Ina muku fatan alheri da fatan muna azumin wata Ramadan lafiya, cikin koshin lafiya. Ina ma dukkan al'umma musulmai barka da shan ruwa. Ina ma mai martaba sarkin Zazzau barka da shan ruwa tare da iyalan shi baki daya, da fatan mun dau azumin Ramadan lafiya, kuma Allah ya nuna mana karshen shi lafiya. Sai kuma mai girma da Latin Zazzau, shi ma ina mishi fatan alheri da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalin shi baki daya. Sai kuma ƴan uwana da sauran abokan arziki na gida da na waje baki daya. Ina madana Sama'ila da Hawwa da yaya Amina, mama uwa da yaya uba da yaya Umaru, yaya Ibrahim da Alhaji Mansur yayana, sai kuma babana Alhaji Daraka. Ina ma kowa fatan alheri, ina ma yaya mai Kananzur fatan alheri da su Hajiya uwan kaka. Ina fatan kowa lafiya. Inna Niro da Abu da duk sauran mutanen gida, ina ma kowa fatan alheri da fatan Allah ya maimaita mana ya kuma sa mu ga karkin shi lafiya, ya nuna mana sallah lafiya. Nagode. Allah Ubangiji ya maimaita mana. Daga nan New York, Hadiya Bikisu Zailani wanda aka fi sani da Honorable Shiba, daga nan New York kasar Amurka.
Allah ya maimaita mana.
Amin ya Allah.
Wanda amin. Wukum komboti. When my time in, whoopum comboti. 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 When my time in, whoopum comboti.
Wannan gashe-gashe na sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To malamai gare ku.
Ni ne nan Alhaji Salihu Sarkin Faila daga nan birnin New York Amurka. Nake isar da gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Sani Haruna birnin Kano, Hajiya Saude, Hajiya Baturiya da uwar mai jego da shauran ƴan uwa duk gabaki daya. A can kuma kasar Ghana ina gaida Hajiya Sadiya, Hajiya Asabe, Alhaji Uba da Alhaji Mai Riga da fatan cewa sun yi sallah lafiya. To ni ne nan daga birnin New York nake kisar da gaisuwar sallah zuwa ga ƴan uwa duk gabaki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To Allah ya maimaita mana ko?
Allahumma amin. Nagode.
To ni ne Ajiya Fati, Fati Adamu. Ina kira daga Ghana, ina yi muku barka da shan ruwa. Ina yi ma Alhaji Ali Adamu barka, an sha ruwa lafiya. Ni ne Ajiya Wanduma daga America, da yayana Ajiya Barkisu daga Ghana, da yayana Ajiya Karama, duka ina musu barka da shan ruwa, an sha ruwa lafiya. Da kuma sauran jama'a, da mama na Ajiya Safura, ina mata barka da shan ruwa, da brother na kuma Ibrahim na Tagwando, da Aminu na Tagwando, da Umaru kuma na Tagwando, ina musu barka da shan ruwa. Allah ya maimaita mana, an sha ruwa lafiya. Kuma ina tare da su Isu, yan unguwa Wawaro, duka ina musu barka da shan ruwa. Da sauran jama'a duka. Da kuma Shafa'u tana gaisa da kowa, da babaniyanta Ajiya Azumi, da kakanta Antisa gidan da Kunu, tana nan tana yi ma kowa barka da shan ruwa. Na gama jiya.
To Allah ya maimaita mana ku.
Amin amin. Allah ya kai mu sabon shekara.
Amin summa amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Alhaji Suleiman Sabo daga birnin New York. Nake so zan miƙa gaisuwar sallata da farko zuwa ga wato ainihin babban shekhin nan nawa, wato Sheikh Alhaji Abdul Wadud Harun Muhammad Tijani, wanda yake shi ne za'imul harkatit tijaniya na Ghana baki ɗaya. na masa barka da sallah da sauran jama'arsa da manya-manyan wato ainihin almajiransa baki ɗaya. Ina gaida mai ɗaki na Hajiya Fauziya Alhaji Abubakar Baba na Yagi, ina gaida wato ƴar uwata Hajiya Hawa Sabo da dukkan ƴaƴanta, ina gaida wato ainihin Murtala Sabo da Yahaya Sabo da Mahajiya Sabo da Jamal da dukkan ƴan uwana, dukkan ina musu fatan alkhairi da fatar sun yi sallah lafiya. Ina gaida banwana Alhaji Guruza wanda yake shi ne sakataren margayi Alhaji Bala Plywood wanda ke gidan nan na Langwanto, ina masa fatar alkhairi da shi da wato ainihin ƴan majalisar nan nasa baki ɗaya tare da abokinsa mai suna na Takwarana Alhaji Fili Oga da dukkan ƴan majalisar nan na Alhaji Guruza, ina muku barka da sallah. A garin Kano kuma ina yi wa wato ainihin Dr. Ismail Idris babban malami a makarantar nan na kwalejin Hajiya Sa'adu Karimi, da fatar ya yi sallah lafiya tare da mai ɗakinsa Hajiya Hadiza da su Mabaruka da Wudad, dukkanin su ina musu fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida Hajiya Umma Alhaji Ali tare da wato su Nasar da dukkan ƴan uwana da ke birnin Kano, ina ma kowa fatan alkhairi. Allah mai maita muna, Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa, Allah ya kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya, Allah ta ƙara albarka a wato harkokinmu, ka samu yi sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suleiman Sabo daga New York.
To Allah ya maimaita mana ko.
Na gode ƙwarai Hajiya, Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Shi Allah kuma ya taimaka a harkokin da ake ciki. Dan Allah ya taimaka sabon shekara ke. Na gode ƙwarai da gaske.
To mu ma mun gode ko.
To madalla.
Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa jalalihi wa sultanul qadim. Alhamdulillah da'iman wa abada bil Islam. Farko na gaida mahaifiya ta Hajiya Laraba mai ɗinki da surka ta Hajiya Hafsa gidan marigayi Alhaji Akawu na mata da ƙanina Abdullahi da kuma yaya ta Hajiya Kubra da ƙanina Ibrahim da ƙanina Abubakar da Hamza da ƙanwata Hajiya Talatu da kuma ƙanwata Kuluwa da ƙanwata Kucici da ƙanwata Iyami da ƙanwata Jariya. Ina gaida suriki na Alhaji Babu mai kuɗi da ƴan majalisansa. Ina gaida Anti Binta matar Alhaji Umaru. Ina gaida Alhaji Umaru Akawu. Ina gaida Alhaji Nasiru Akawu. Ina gaida Dr. Hamza Akawu. Ina gaida ɗana Kamaluddini da matarsa Samshiya. Ina gaida ɗana Izzul Arab. Ina gaida Adamu Cushe da ƴan majalisansa. Ina gaida Alhaji Salladu Kwari. Ina gaida Mujtafa Abdulrahman. Ina gaida Alhaji Ibrahim Garan. Ina gaida Alhaji Sani Mudi. Ina gaida Malam Saddiq Masalla. Ina gaida Abubakar. Ina gaida to na kammala Hajiya.
To Allah ya maimaita mana ko.
Allahumma amin amin. Ni ne naku Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey. Ai sallah lafiya.
To shata kum shi kake babba ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu mazabayin muke ashe mu mazabayin muke ashe mu mazabayin muke amma dadin bautan muke ji balle an ci
mai gida
balle an ci mai
gida
tayya ma sake wa muke sai doro muke
sai kombo
Isai kwambo muke ashe mu ko bauta 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 muke ashe mu ko bayu muke kuduba to haburin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake ka za rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane reza ne ke mai kai baki salele ni gobara nike salusu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salisu wane zambari tun da kai na baragama garin gawane
insha Allahu za mu gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen sallah a shirinmu na la'asar a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya
ashe bawo mata yake
kadri ba
Sale so hanni mai wadi Salele ni waka nike Salusu ni waka nike amma kidi in yayi kidi salele haddara wa nike Kidi in yayi kidi kai salusu hajuyi nike Kunte metir nike metir kin wa nike kunte ni chef nike chef kin wa nike lalle sai dai haka dan a gidani ba kowa bane domin da la inna rika da gudu hadarare he halima tana a gida inje in mukamat ashe ba wa mata wa
kai
ashe ba wa mata wa
kai
oho tunda ba ni dai bane BBC kowa yake murya America kowa yake kai wurin gawa abashi ha kai naga bayu sun yawa Ali ya shinko ba kai ha abinda kowa ya sani babban bawa kake boyen mi kake Mugoma ta ha cikin tanere So ni shar aiki ake so mayir aiki ake ko mina kaiki ake mazaje cikin tanere gina ramu suke wajen ginal kasa kusa basaya zo maye komiya su suke amma da la in surika ai su duka matan su za su ba ashe bayin mata suke ashe bayin mata suke so jawa aiki suke ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bindiga yan jarida ma aiki suke ga
madalla masu haro abin da ya sawa kenan cikin shiri na musamman a wannan hantsi sai kuma can da al'asar da ikon Allah za ku ji sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye masu katarwa kamar kullum kamar na madadin lokacin abokanan aiki na waɗanda kuka saurara da ma waɗanda ba ku ji ba anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah